cikin tsararren matakan tsaro da misalin karfe 1 na dare ne jami'in ba da sakamakon zaben na jihar Adamawa. Professor Andrew Haruna da ke zama shugaban jami'ar tarayya da ke gashuwa ba da sakamakon zaben, inda dan takarar babbar jami'ar adawa ta PDP Honorable Ahmadu Umar Fintire lashe zaben, inda ya samu kuri 376,552, inda shi kuwa dan takarar jami'ar APC Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya samu kuri 336,386.
Umaru Ahmadu of PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned election.
Da ba da wannan sakamakon, sai kuwa magoya bayan jam'iyyar PDP suka shiga gari suna murna kamar haka.
Kan karfe 2 dare, amma kuna je da ke wasa da motoci da kuma murna ko ta ina.
To ya koya sabon gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintireji da wannan nasarar da ya samu?
Alhamdulillahi, a kullum muna gode ma Allah abinda ya yi mana, ya yi ma mutanen Adama, ya ba mu dama mu kawo canji, mu kawo cigaba, mu kawo walwala ga al'umma, kuma insha Allah shine abinda zamu yi.
Na ga baka jikinka bai la'asar ba, baka karaya ba, kuma batun wakilin kotu ta yanke hukunci.
Mun dogara ga hukuncin Ubangiji, kuma duk abinda ya yi a rayuwarmu mai kyau ce, kuma insha Allah zai mana mai kyau, zai ci gaba da yi, kuma zamu ci gaba da aiki ga al'umma. Mutane wannan jiha ita ce rayuwa da muka sa a gaba, kuma insha Allah ba za su ji kunya ba da zaben da suka yi, za su ga bambanci da jiya da kuma yau.
Kawo yanzu dai gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla bai ce ufan ba tukunna. To sai dai kuma wasu kusurshin jami'ar ta APC a jihar sun kuwa bayyana faduwar jami'ar nema da karatun ta natsu. Dr. Mahmud Alilu Ahmad da ake wa lakabi da Modi, wani kusa ne a jami'ar da ma ya tsaya takarar gwamna a zaben fidda gwani na jami'ar, ya koyi kukan kuciya ne ga wanda ya samu nasara da kuma wanda ya fadi a zaben.
Muna cikin bakin ciki da rashin jin daɗi, kamar yadda ka ga mu nan duk gashi mun yi ciroko muna zaune. Duk abubuwan da suka faru a idon mutane kuma mafi yawanci zai zama darasi, kuma za mu hada karfi da karfe mu ga yadda za a yi mu sake fafatawa a zabubbuka na gaba.
Kamar wani sako ke shiga wanda ya fadi da kuma wanda ya ci?
To kowa sai rungumi gaddara, tunda dama zabe mutum ɗaya ne zai nasara, wanda ya nasara sai rungumi kowa da kowa ya a kyautatawa al'umma kamar yadda za a dauki alkawari a nan gaban an zo rantsuwa. Haka kuma wanda bai sami nasara ba, shi kuma sai rungumi kaddara ya duba gaba, wataƙila in yana da niyya ya sake ko a gyara halaye da sauransu a dawo a zuwa nema.
Wannan nasara ta jami'ar PDP ne na ko zuwa ne, yayin da a yau Juma'a ake sa ran wani alƙalin kotun jihar Justice Abdulaziz Waziri zai koyi yanke hukunci a shari'ar da jami'ar MRDD ta shigar, inda take kalubalantar hukumar zabe INEC na cewa ba ta saka alama ko kuma hoton jami'ar ba, wato logo, a takardar kada ƙuri'a na zaben gwamnan jihar da aka kammala, yayin da ita ko hukumar zaben ma ke cewa jami'ar ba ta ma cika ƙa'idar tsaida ɗan takara ba, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a wannan dambarwa ta jihar Adamawan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.